Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Hadisi na hudu daga cikin hadisan al-arba'un an-nawawiyya an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala. Daga baban Abdurrahman shine Abdullah dan Mas'ud, Allah kare yarda a gare shi, yake cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzal tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ba mu labari, wa huwa as-sadiqul masduq, manzal shine mai gaskiya abin gaskantawa. Manzal yake ambata musu, inna ahadakum lalle dayan ku, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, za hada halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 a matsayin gudan mani, kuma yakunu alaqatan mithla zalika, sai zaman to gudan jini ko tamkacin kwana 40 hallau, kuma yakunu mudghatan mithla zalika, sai zaman to tsoka ko tamkacin kwana 40, kuma yursalul malaku, sai aiko da malaika, fa yanfukhu fihi ruh, sai ya busa mushi rai, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, zai umarce shi da kalmomi guda hudu, ko za a rubuta mashi kalmomi guda hudu, bi katabi rizqihi, za a rubuta arzikin shi, wa ajalihi, da ajalin shi, kwana nawa zai a duniya, wa amalihi, da aikin da zai, wa shaqiyyun aw sa'idun, za a rubuta dan shaqiyi ne ko kuma nagartacce ne, yani dan wuta ne ko dan aljanna ne. Mazalla yake cewa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ina rantsuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala da babu wani abin bauta zaka cancanta sai shi, inna ahadakum lalle dayan ku, la ya'malu bi amali ahli jannati, zai aikata aiki irin na yan aljanna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sai ya kasance tsakanin shi da aljanna bai wuce zira'i guda ba, fa yasbiqu alaihi alkitab, sai wancan littafin da aka rubuta mishi a cikin mahaifiyar shi sai rinjaya, fa ya'malu bi amali ahli an-nar, sai aikata aiki irin na yan wuta, fa yadkhulaha, sai shiga wannan wutan, fa yadkhulaha, sai shige ta. Manzal ya kara cewa, inna ahadakum, kuma dayan ku, la ya'malu bi amali ahli an-nar, zai irka aikata aiki irin na yan wuta, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sai ya kasance tsakanin shi da wutan bai wuce zira'i guda, fa yasbiqu alaihi alkitab, sai wancan rubutun da akai sai ya rigaya akan shi, fa ya'mal bi amali ahli janna, sai aikata aiki irin na yan aljanna, fa yadkhulaha, sai shiga wannan aljanna. Wanda wannan kuma rasko ne shi, dama abu ne sananne a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, kowa in yazo me zai aikata, kuma akan me zai cika.